Takaddama dai a ƴan kwanakin nan ta yi zafi tsakanin jam'iyyar PDP da rundunar ƴan sandan Najeriya dangane da batun janye babban dogarin gwamnatin jihar Rivers DSP Promise Nwosu da rundunar ta yi. Jam'iyyar PDP ta zargi rundunar ƴan sandan Najeriya da son karya lagon gwamnatin jihar a daidai lokacin da ake shirin tunkarar zaben wasu ƴan majalisu a jihar. Cikin sanarwar da ta aika mana, hedkwatar ƴan sandan Najeriya ta ce ta janye dogarin gwamnatin jihar ne bisa wasu laifuka da kuma rashin da'a. Sanarwar wacce kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya DSP Dan Auna ya sanya wa hannu ta ce an sami babban dogarin gwamnatin jihar ta Rivers DSP Promise Nwosu cikin ƴan siyasar da ke zanga-zanga a ran 17 ga watan jiya, abinda ta ce bai dace da matsayinsa na ɗan sanda ba kuma ya karya ƙa'idar rantsuwar da ya yi na jami'in tsaron Najeriya. Sanarwar ta ce mataimakin kwamishinan ƴan sanda na jihar da ya jagoranci ƴan sanda wajen sa ido a zanga-zangar ya hango babban dogarin gwamnatin cikin masu yin zanga-zangar, ko da ya kira shi na jan hankalinsa da nuna masa rashin dacewar abin da yake yi, sai babban dogarin gwamnatin ya haushi da fada. Masu sharhi irin su Baba Yola Muhammadu Tango tuni sun fara tsokaci.
To ba daidai ne kuma ƴan sanda su bar shi a wannan matsayin shi na dogarin gwamnati yake ba. Aikin ABC ya kare gwamnatin jiha ne, kuma yake a yanzu shi ba wai shi gwamnatin PDP ne ko APC ba, gwamnati ne na Rivers. Idan aka samu ɗan hukumar tsaro suna shiga harkokin siyasa, to dole ya kamata a danne su, yana so a yi wa mutane Najeriya adalci. Su ne nan gaba gwamnati zai iya zo ya yi amfani da su a cikin mutuncin talaka. An sha samu wannan a baya.
Dr. Said Ahmed Dukawa malami ne a sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero.
Idan gwamna ne a wajen kuma aka gan shi a wajen, to bai kamata a kama shi da laifi ba. Amma idan ba gwamna ne a wajen ba, sai ya je ya shiga cikin waɗansu waɗanda ke yin zanga-zanga. A nan kuma sai a duba dokokinsu na cikin gida ne suka ce akan irin wannan.
Kamar mu ku ce kuke kallon irin rawar da irin waɗannan dogarawa suke takawa.
To a mafi yawan lokaci gaskiya sukan wuce gona da iri, saboda wataƙila wani alfanu da suke samu kasancewa da su, sai ka ga sun yi abin da ya sabawa dokokinsu da ƙa'idojin aikinsu. Ba sa ƙarfin hali idan shugabanninsu sun ce su yi kaza, ja hankalinsu sai kawai su je su yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.